Saminu Abdulrahman Ibrahim sunana, ni ne mataimakin jami'ar Abubakar Tufan Abolewa University da ke Bauchi. Ni ne na yi tattara kan alƙalmarin zaɓe na gwamnan jihar Gombe da aka yi, na tabbatar cewa an yi wannan zaɓe, sannan kuma masu takara sun sami ƙuri'u. To a ƙarshe dai na tabbatar cewa shi Muhammad Inuwa Yahaya na jam'iyyar APC bayan ya samu ƙuri'u mafi yawa sannan kuma ya tabbatar da sauran abubuwa da aka gindaya shine ya samu wannan zaɓe, sannan kuma an mai da shi kamar an kawo shi shine ya samu wannan zaɓe insha Allah.
Jami'in tattara sakamakon zaɓen kujerar gwamnan jihar Gombe da na 'yan majalisar dokoki da kuma bayyana su, Farfesa Saminu Abdulrahman Ibrahim a jawabin da ya gabatar dangane da sakamakon zaɓen kujerar gwamnan jihar Gombe, ɗan takarar jam'iyyar APC mai adawa Alhaji Muhammad Inuwa Yahaya shine ya ci zaɓen da ƙuri'u 364 da 177, yayin da Sanata Usman Bayero na jam'iyyar PDP ya zamo na biyu 222 da 868. Sabon gwamnan jihar Gombe mai jiran gado Muhammad Inuwa Yahaya ya bayyana godiyarsa kan nasarar da ya samu.
Alhamdulillah, na farko jama'a sun amsa kira, dama kuma jama'a ake neman aiwa kuma bukata shine mu gudu tare mu tsira tare da su. Kullun karfafa kai rana ke domin tafiyar mu nan, kowa ya gani ya san cewa tafiya ce ta cimma nasara, dama taken mu nasara daga Allah.
Daga bisani na zagaya cikin garin Gombe inda na ga magoya bayan jami'ar APC suna gudanar da kade-kade da waƙe-waƙe don bayyana murnar su. Idan muka zakuɗa kaɗan zuwa jihar Bauchi, a nan an samu akasi, domin kuwa jami'in tattara sakamakon zaɓen a jihar Bauchin Farfesa Muhammad Kari ya ba da umarnin soke zaɓen da ya gudana a ƙaramar hukumar Tafawa Balewa saboda soke ƙuri'u 45,000, sannan ya ce a sake sabon zaɓe nan da kwanaki 21 sakamakon zaɓuɓɓukan da aka amince da su a yankunan ƙananan hukumomi 19 na nuni da cewa jami'ar PDP ce take da mafi yawan ƙuri'u 469,512, sai mai binta jami'ar APC 465,453. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.